Aleluya.
Amen.
So kama ile ilizoadi ya magana bila program ya magana msora rashidi msora hii ndio kwa nini Allah pia aona dana. Na mara alikuwa lenye tashi ndio amejifunza kila kwa maisha yake. Haleluya.
Amen. Amen.
Well, thank you. And good morning. It's been a beautiful service so far, and I hope that the Lord will continue and will speak unto us out of His Word. My name is Heshimu. I've been asked to introduce myself. My gospel is according unto the scriptures, and I come to bring it from California, but I've been living in Nigeria now for almost 3 years in the south primarily.
Watu sunashi Heshimu. Heshimu. Sunashi kenan. Watu don an ce ya gafarta da kansa. Kuma ya yana cikin wannan kasan shekara uku kenan amma ko da yake a cikin wajen kudi yake kasancewa yanzu ne ballo zuwa wajajen arewa kuma bishara da yake tai ga yadda yakan ubangiji yake umarce shi a cikin kalma yake ba da shi ga ko ina da yake tai.
And I'm very happy to be here in the north and risk my life along with you.
Wato yaji yana da murna sosai da yake ya kasance da mu a nan arewa domin a kasan irin labarmarin da suke ji wani babban hatsari ne ka zo nan ban sama wajen arewa mun nan gurin.
Let's turn into the scriptures.
Zamu duba cikin littafi.
1 Corinthians in chapter number 7 and verse number 17.
Daga Korintiyawa ta farko sura 7 aya 17.
I take this very seriously.
Yes. Ya dauki wannan da muhimmanci.
And I trust that God would add his blessing.
Ya kuma ba da gaskiya ubangiji zai albarkace mu.
What he's saying in verse number 17 is, but as God has distributed to each one, each believer, as the Lord has called each one, 1 Corinthians chapter 7, verse 17, so let him walk, and so I ordain, Paul says, in all of the churches.
Wato a 17 yace sai dai kuwa yayi zaman da uba ya riga ya sa masa wanda kuma Allah ya kira shi akai haka nake umarni duka ikkilisoyi duk wanda Allah ya kira wanda dama yake da kaciya to kada yayi neme wato zaman maraƙin kaciya wanda yake kuma ga kira yana da marmari kaciya to kada ya neme yin masa kaciya.
The Apostle Paul is telling us that the prosperity gospel is false.
Wato shi annabi Bulus yana gaya mana wato wani irin koyarwa ta zamani wanda mun san akwai raunana sosai.
He's telling us that it is a lie from hell that has been sent by Satan in order to deceive us.
Akwai shirye-shiryen da shaytani ya sanya cikin kwanakin ƙarshen nan domin ya watsar da mutane ya yaudarar da mutane daga wajen shaytani.
Because the Almighty God has not promised anybody a better physical condition in this world.
Babu inda Ubangiji yana mana alƙawari idan muka zo wurin sa tukuna mu zama masu arziki masu dukiya masu mulkin duniya ba haka ya mana alƙawari a cikin littafi mai tsarki ba.
Look to the thief on the cross.
Amma mu dube shi akan giciyar rafe.
What did he get for trusting Christ but eternal life?
Me ya bayar amma wannan rai madawami ne ya mana alƙawari.
He still had to die and pay for his crimes in this world in the eyes of man. He was on a cross and he was dying next to our Lord Jesus when he received him by faith in the gospel.
wato yayin da aka gice shi ya mutu akan gice nan domin zanuban mu in muka dube yayin da wanda aka gice shi kursa da Yesu almasiba kan gice nan su uku ne diyan cikin wannan halin da yake ciki yake ka tuna da ni sai ya mutu gabashin Allah take a wurin.
The Apostle Paul is telling us in this text from the Bible that whatever a condition he, the Almighty God, finds you in, therein to be content.
Wato annab bulus annab bulus yana mana umarci cewa duk wani abin da zamu same shi mun shine zamu yi darasi da shi.
He's telling us the kingdom of God.
Yana ga mana wato mulkin Allah.
It's not America. It's not this world, it's not money, it's not husbands, it's not wives, it's not anything but Jesus Christ crucified.
Abinda yake so mu samu ƙara sani cewa ba yana mana alƙawarin America bane zamu samu Ingila zamu samu kaza zamu samu kudi a'a ba alƙawarin da Yesu ya zo mana da shi bake.
The gospel and the kingdom of God is entirely spiritual.
Wato mulkin Allah gaba ɗayan shi ruhaniya ne.
It has nothing to do with earthly wealth and prosperity. Now it is true, as we shall see later, that if a man is a Christian, if he does come unto Jesus Christ, he is changed. He is much more dignified. He is much more intelligent in the way that he conducts things. But he may die tomorrow.
Wato zamu gani idan gaskiya ne aka ce mutum ya tabbun Yesu zai samu canji zai samu wancan zai bambanta ya zama mai dukiyar duniya a'a amma domin zamu gani yadda idan mutum ya samu wannan kalmar Allah zamu ga yadda yanayin sa zai kasance.
I have nothing to offer you from this word in the material things of this life.
A cikin kalmar Ubangiji babu abin da zai iya fito da shi wanda zai baka wai na dukiyar duniya.
I, like Paul, have something much greater. A God who makes you content and satisfied. A God who saves you from sin. A God that can make you happy by forgiveness. A God who put away sin by the sacrifice of himself. A God who makes us to inhabit heaven one day for all of eternity. And a God who's with us by Jesus Christ in all of our struggles, all of our trials.
Wato Ubangiji yana tare da mu ta wajen Yesu Almasihu cikin iyakan kokarin rayuwar mu.
My beautiful sister here with the limp.
Wato kamar yar wa muke cewa din nan da misali tana da wannan rauni.
I do not promise you healing nor can anyone else, but I promise you God inside your soul by faith in Jesus Christ.
Ba ya zo nan yayi wani al'aji bane a gani abu ana na san ihu a'a.
I am tired of men lying on God. How about you? I am tired of their silly promises that never happen. How about you? The God of the Bible is self-sufficient. And if you need anything else, you just have unbelief.
Wato alƙawarin littafin mai tsarki shi yasa ya kamata ya ce mu ba wai su alƙawali wanda baya cikin littafi bane.
Have you heard me plainly?
Muna jin shi da kyau.
Are you understanding as to what I'm saying?
Muna gane abin da yake haɗin.
These are the words of the Apostle Paul.
Wannan shine bishara na manzanni.
They'll bring us contentment.
Wanda ya kawo mana wato isar rayuwa.
They'll bring us peace.
Wanda ya kawo mana salama.
They'll bring us joy.
Wanda ya kawo mana wato farin ciki.
As we live for something else that's not in this world.
Abinda muke rayuwa domin shi ba a cikin duniyar nan ba.
Are you hearing me?
Muna ji.
Is this the gospel, sir?
Wannan shine bishara ko?
Up from Abuja, is this the gospel, sir?
wannan daga Abuja haka ne share take ko
it's true
gaskiya ne
let's keep going
mu ci gaba da tafiya
and so was anyone called while circumcised as a Jew let him not become uncircumcised or think he needs to change his culture and was anyone called while uncircumcised as a Gentile let him not think it means anything to be a Jew or to become circumcised
what to do what Allah ya kira wanda dama yake da kaciya kada ya nemi zama mara kaciya wanda kuwa ya kira yana marmarin yake yana marmarin kaciyan to kada ya nemi yin masa wato kaciya kamar yadda wayansu daga Yahuda suna so su zama banin Isra'ila wayansu daga banin Isra'ila suna so su zama wani abu daban
He says in verse number 19 that if you are Jew, if you are circumcised, it means nothing.
In kai ba Yahudi ne ai maka kaciya ba wai ya nuna bambanci bane da wanda ba masa kaciya ba.
Those people.
Wayannan mutane.
As blessed as they are by God who believe the gospel.
Wato wanda suka wato yadda suke da albarka yadda sun ba da gaskiya ga bishara ubangiji
just to be circumcised and just to be a Jew means nothing they are no step higher than you and me by faith in Jesus Christ
wanda suke ganin ubangiji nasu ne kuma ai masa kaciya suna da dokoki na Ibrahim amma da su da mu babu bambanci dukan mu daina gaban ubangiji
And I want you to understand this, please.
Yana so mu kasa kunni mu gane abin da inda za shi.
Once you come to Jesus Christ by faith.
Idan ka zo wurin Yesu ka wajen ban gaskiya.
You have everything that God can give.
To kana da duka komai da ana bukata na rayuwa.
He gave you his only begotten son.
Ubangiji ya dauki ɗansa makadaici ya baka me kake nema daga haka?
Who died for you and me?
Yeso ya mutu domin ka domina.
Because that's the only way for God to put away sin.
Domin yadda ubangiji zai iya kawar da zunubi kenan a duniya.
He sacrificed himself for us and when he did that, he held back nothing that heaven has to give a poor sinner.
Wato ya yanda wannan abu babu wani abin da zai hana mu wato ya mika mana kyautace to ga duka mai zunubi.
And then as the apostle has been preaching in chapter number 6 he comes and he dwells inside of us by the holy spirit.
Command the shim amanzo bulus yana magana daga sura 6 yace sai ya sake zo cikin ruhu yana zaune a cikin zukatan mu.
And if that is not enough my dear sir
wato idan ba haka ma bai isa ba duk da haka nan
What you're really telling God is I don't need you I need somebody or something else to make me happy.
Idan har ruhu mai tsarki da yake zauna cikinka bai ishe ka ba to wato kana gawa ubangiji bana kaunar wannan kaunar da ka nuna min ina nima abin da yake wannan sai kai naka rayuwar.
And that's unbelief isn't it?
Wato rashin ba da gaskiya kenan.
That's a rejection of God our savior. And I've been there as a Christian trying to live for myself, trying to be popular, trying to be big man, trying to have something in this world on top of Jesus Christ only because I was not drawing from his absolute sufficiency.
Yayin da muka ki mu mika hannaye mu karbi kyauta nan da Allah ubangije ya bamu wato muna nuna shi muka da shi ne bamu amince da abin da ya mana ba bai gamshe mu ba muna nima hakim wato na hikima da wayo da dabara da wasu hanyoyi da muka shi ne zai gamshe mu
it's a miserable life
wato rayuwa mai
for a christian
wato rayuwa ka
is it not
wato rayuwa na mawuya shine ga christian wanda yayi wannan halin
and I dare say that most christians sir live right there I've got christ Oh, but let me see how much I can get of this world. But happiness is giving up everything that's here and following Christ with your whole being.
Wato idan muka kama Yesu almasihu ya ba mu salama duk wani abin da duniya zaka samu ba zaka samu irin wannan salama da kake da shi ba ga Yesu almasihu.
That's what joy is.
Wato abun farin ciki ne.
Oh, do you remember how happy you were when God saved you?
Wato irin farin ciki da ka samu yayin da ka samu ceto ka iya tuna.
When your sins were forgiven? And you found out that you were in the Lamb's Book of Life. And you realized the eternal God had chosen you from the foundation of the world. And He is the only reason that you're saved. And He could have left you and passed you by, but He showed you mercy.
Wato ka duba yadda Ubangiji ya fanshe ka cikin jama'a ya zaro ka ya ce maka ka ya cikin dubbai al'umai amma ya zaro ka cikin kai ta zauna kai nazari ga wannan.
He's preaching now.
Wato ina wa zikina.
I'm telling you the hidden things, the things that cannot be seen is what makes you happy.
Wato abubuwan da ba ma ganuwa shine yake sa mu farin ciki cikin almasihu cikin ruhu mai tsarki.
Oh, and you young ladies, it's not marriage.
Wato ya mata ba wai aure bane shikenan biyan bukatun rayuwa.
And you young men, it's not wives and children.
Samari ba wai auren bane da mata da yaya shine wai shikenan ka gama rayuwarka na duniya.
And you businessmen, it's not money.
Masu sana'a ba kudi bane in ka same shi shikenan ka gama da rayuwa ba haka bane.
The thing that makes us happy.
Abin da yake sa mu farin ciki.
If we are Christians.
Idan mu masu bi da gaske ne.
Is the salvation of God's elect.
Wato ceton da baya
and the glory of the blessed God.
Wato ceton na da kuma daukakawa da darajar Ubangiji.
Even if it costs me and you our life.
Wato ko da muna da rayu ko ba mu da rayu wannan ceton shine
he that holds on to his life is going to lose.
Wanda ya rike ransa kaman ba wani so wani bai tabe shi za ka.
He that gives it up for our Lord Jesus Christ's sake, you're going to find it.
Hallelujah. In ka da ranka ka watsa da shi domin Yesu almasihu za ka samu ranka.
I weep.
Yaka yana bakin cikin in ya tuna da wani abu ga cikin ruhu.
Because I want you to hear me.
Domin yana so mu saurare shi da kyau.
And it touches my heart.
Yakan taba zuciyar shi ba kadan ba.
Because it's true.
Don gaskiya ne.
I wish every man and woman in this building understood me.
Wato yana so da sun samu ne kowa ya samu ruhu mai tsanki a cikin mu duka mu zama masu aikin Ubangiji.
I don't want you to waste your life. Sir.
But bai kamata ba mu yi rayuwa mu kawai a ƙarshe ma a wofi. Ba zai tautata mana ba.
I want you to live like Paul in the things that cannot be seen.
Yana so mu yi rayuwa kamar manzo Bulus, wanda yana da bege wanda begen ba a ganin shi da ido amma yana da bege mai ƙarfi.
Circumcision is nothing.
Kaciya ba wani abu bane.
And uncircumcision is nothing.
Da kuma rashin kaciya ma duk ba wani abu bane.
Oh, but here's everything. It's keeping the commandments of God.
Amma yin tafiya ta farkin Ubangiji ne shine komai rayuwar mu.
It don't matter if you're black, white, if you're Jew, if you're Gentile, if you're in America, if you're in Nigeria. The only thing that matters is obeying God.
Abinda ya cancanta cikin rayuwar mutum ko baki ko tsere ko guntu ko yaya kake. Abinda ake muhimmi ake ginewa cikin rayuwarka wato in kana da Kristi a cikin ka shikenan ka gama da rayuwa.
That's the height of the Christian life, and let me tell you why. Because you can only obey through the Spirit by the forgiveness of sins with your eye on God's precious promises. And what a good life.
Wannan irin rayuwa mai kyau zai dara wannan kana rayuwar kama Yesu almasihu.
To keep your eye of faith upon Jesus Christ.
Kada ka cire wajenka kullu kana kallo Yesu almasihu ne shikenan.
And have him.
Kuma kana da shi
in between me and God.
Wato kana da
mediator.
Kana
zumunta. To take away my sin.
Kana zumunta da shi yana
full acceptance in God's son Jesus Christ.
Wato a hannun Yesu almasihu.
And to be forgiven perpetually.
Wato a gafarta mana zahirin gafara.
And to not have to try to serve God in our own strength.
Ba wai zamu bautawa Allah cikin iya kokarin mu ba ko kuma iyawan mu ba.
That's a happy life, sir, with a clean conscience. That's boldness at the throne of grace and prayer. That's peace no matter your circumstances. I was very grieved last night after I heard about the farm. It was ravaged.
And
I'm from America, so we fight violence with violence. So it's very hard on me to sit by and watch injustice of a girl being kidnapped. And yesterday as we went to go preaching, it was a mix-up in the time, and so it was a very small group at the beginning, only maybe 5 or maybe 6 people. And I didn't really want to preach, but I had to. But you know what happened? My brothers and sisters, after the gospel was preached and the Spirit came down upon us, salama.
Peace came to him.
On the inside.
Peace came to him.
That's the power of the gospel of Jesus Christ. Verse number
20.
And I'll only work down to verse number 24. Let each one remain in the same calling in which he was called unto God. And so were you called while a slave, even though that job has great indignity and hardship? You may be called unto God in a country that's enduring much suffering or in a region that has much violence. Do not be concerned about it. But if you can be made free, you use it rather. Here is the wisdom of God. If I can improve my situation by schooling, by education, by hard work, by banding together, by starting a good business, by actually working hard, and I get my freedom from this chain, hallelujah. But it does not matter one bit. Which kingdom are you living for? Is it things that cannot be seen, or is your hope in something physical? Are you telling God, I'll be happy after I get out of Nigeria? There are a lot of people in Lagos who think I'm crazy
for escaping from California in order to come into northern Nigeria.
Wato akwai wasu a Lagos da yaji wani taho nan Kano suka ce amma wannan ba tabbabe bane mutum ya bar inda yake shago ba ana yi wani abu ya zo nan kasan ya je samu a cire mai wuya.
And I think that they are missing out on the pleasure of Christ by letting their brothers here suffer and not helping them.
Wato ya gane cewa suna cikin wani hali mawuyaci domin ba za su iya su zo su samu ƴan uwa wanda take cikin kunci domin a yi cudaya a yi karfafawa da sauran su ba suna cikin bala'i.
Since I've come, I've been made better in your presence.
Tunda ya zo yana jin daɗi ya zama namu a cikin mu.
There is something about embracing our fear, facing it.
Wato akwai wanda
the power of Almighty God.
Yes.
Hallelujah.
Wato akwai wani abin da kiyawa mutane suka rubu tsoro in suka rubu tsoron kaga sai zama su furka ta kowane lokaci a rayuwarsu.
When God takes away our cowardice and he lets us serve him.
Wato Ubangiji ya dauki wannan abubuwa ya bar mu na bauta mu bauta.
That's what truly matters, not what you have inside.
I ne babban shi ne wanda abin ya dace ba wai abin da kake da shi aljihun ka ta kumbure shikenan ka samu wani abu ba shikenan.
I like a nice garment. You look beautiful.
Yana son kaya da fara masu kyau kun gansu kamar tauraruwa ga kuna da kyau kallo.
I like beauty and pleasure.
I love California.
Yana son kasar sa California. Yana son kaya masu kyau, yana son abubuwa masu kyau suna da kyau.
But the kingdom of God is not there, it's inside of you.
Amma mulki Ubangiji Allah baya cikin wannan kyawawan abubuwan, yana cikin zuciyarka ne.
That's where the king rules and that's where you're happy.
Inda sarki yake zama kenan kuma ka san mazaunin sarki. Ba san yi bayani ba.
He said, "My son,
yace dana,
give me your heart."
Ka bani zuciyarka, ka bani zuciyarki.
Not your money.
Ba wai kudinka ba.
Your heart, you.
Zuciya kai ba zuciya yake bukata.
Then he owns everything you've got, not just the ties.
Ba wai kudin zakka bane kudin Ubangiji yake bukata. Ai na ba da zakka na to menene shikenan sai me?
Does the Almighty God, my sister, own you from the inside out?
Ubangiji kai na Ubangiji ne da gangan jikinka da zuciyarka kai na sa ne?
There's only one way I can truly know.
Akwai hanya ɗaya da zai iya gane zahirin.
You are happy and obedient.
Kana farin ciki da kuma biyayya.
You have a joy that no man can take away.
Kana da farin ciki wanda ba wanda zai kwace wannan farin cikin a cikinka.
And you don't need anybody to worship God.
Wato kuma baka bukata kowa kafin ka bauta wa Ubangiji.
After the COVID-19 came last year, my friends in America were just complaining.
Oh. Wato lokacin da aka samu ciwon COVID-19 din nan, yan uwan sa America kowa sai guna guni zaga ake ta zubawa.
And you know what I did?
Ka san abin da yayi?
I wrote a book. That's here. I wrote that during COVID-19 because God was still being worshipped inside my heart.
Ko da COVID-19? Ko ba da COVID-19 ba? Shi Ubangiji yana nizan bauta mishi shikenan. Duk wani tsaya ta zo duniya ba ruwan shi.
It's not the circumstances that change us.
Ba wai abubuwan da za su canza mu bane duk COVID-19 ko kuma wani abu.
Our God, he never changes. His promises are real. He's always worshiped. Even if they burnt the building down, they can't take away our God.
Wato Ubangiji wanda muke bauta mishi ba wai don tsananin abubuwa bane shi muke ko da an san kone nan guri yanzu zamu bauta wa Allah ko a tsakiyar rana.
And that's why I can leave America, because in him I have everything and he travels.
Shi yasa ya bar kasar mai jin dadi na America yazo nan kasar tamu duk wata tsaya shi dai ya zama shi yana nan cikin mu.
Are you hearing me?
Muna saurare shi.
I don't want you lusting after this world. I want you to love Christ.
Wato ba ma so mu sha mu dauki kayan kwaɗe na duniya, amma bari mu yi kwaɗin mulkin sama.
And he'll take good care of you.
In muka yi kwaɗin mulkin duniya, zai lura da mu.
He knows exactly
what you need and exactly what you must suffer in order to bring forth more fruit to His glory.
Ya san duka bukatun mu daya 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 kuma ya san irin hukuncin da zaka shiga domin sunansa ne ya daukaka ba waye maka wahala bane ka sha wahala duniya a'a.
And that is the life living for Jesus Christ. African preachers. You can be the greatest preachers in the world if you only know Christ and proclaim Him and stop chasing after things in the West like money.
Wajen bishara na zahiri na Ubangiji cikin littafin mai tsarki ba wai biyayya muna nima wancan muna son wancan ba shi bane.
You have no idea, sir, the strength of a man that's been raised here in the north under persecution to shout out to the world the glories of Jesus Christ.
Da za mu samu wani da zai yi wannan wato kururuwa ya ga mana irin darajar da muke nan a nan kasan mu.
And we need to send missionaries
ya kamata a tura masu bishara
everywhere else
ko a ina ne
with what we got right here, which is contentment in Christ and obedience. That's what they need in Abuja. Is that not right, sir? As they love power. That's what the big shot needs, Jesus Christ. My dear brother, you look like you are from Lagos. That's exactly how they look. And it needs to be us that come tell them it's not about the money that they're lusting after.
Wato dole ne mu je mu gaya musu ba wai kudin duniya ko kuma abin duniya da ake bi bane amma muna bukatar Yesu Almasihu.
Let the kingdom of God arise in Nigeria and spread throughout the world.
Wato mu bar mulkin Ubangiji ya zo kasar nan Nigeria ya baza ko ina cikin duniya a ko ina bale yin.
Let's stop feeding false prophets who ask us for money to fill their fat belly.
Wato mu daina bin wurin annabawa masu zai suna mana kwata domin ga gansu suna tafiya cikin tum da wani carton type ana ihu ana ce wannan wai akwai ikon Ubangiji sai ba komi.
And let's give our money and support men who preach Christ for free.
Mu yi amfani da kudin mu ga wanda suke aiki na Ubangiji na gaskiya domin su ci gaba da yada bishara ko ina.
Any man who says that he will not preach if he's not paid well is never sent by God.
Wato duk wanda yake ba zan yi bishara ba don ba a biya ni kudi da yawa wa ba kiran Ubangiji.
That's an abomination.
Wannan babban la'ani ne.
Any man
duk mutum
that asks you for money to please God is a lying fool and you leave him unto himself. Lying on God for carnal pleasure. We will not have it here.
But
now we'll cast it out. We'll cast it out. Any man that makes one promise that's not in that Bible, old sister, it's going to grow. He doesn't know if you'll be alive in the morning.
Duk wanda ya zo yana mana alƙawari wanda baya cikin Bible za a yi wannan zo a fudu wancan kai ka rabu da wannan mutum ka duba abin da in ba shi cikin tsarin manzo da shi.
Paul promised him nothing but Jesus Christ.
Bulus bai cika wani alƙawari ba amma ya alƙawari Yesu Almasihu.
And he said, don't even care about your circumstance, it doesn't matter, just obey God and if you can approve, that's great, that's just great too.
Wato kar ka damu da yanayin rayuwarka da wani abubuwa da suke kewaye amma ka dogara ga abin da kawai na gaskiya ne.
But the kingdom of God
mulkin Ubangiji
is not in university.
Ba a cikin college university bane.
It's in Christ.
Yana cikin Kristi.
It's not in garments.
Ba a cikin gwamnati bane.
It's imputed righteousness.
Yana cikin wato adalci wanda aka zuba mana ciki.
It's not in power in this world as our Muslim friends seek in order to have a big temple and feel like he's a big sheikh of somebody.
Wato ba a cikin mutanen mu yan uwan masallata wanda suke gani komai yana cikin su ne suna mulki suna wancan suna gan kaman wannan shine ba wannan komai bane Ubangiji zai nuna musu karshen.
It's power over sin, isn't it?
wato iko na danta da mutum shine daga zulumi shine iko da ya dara kowanne.
Is fellowship with God
Ubangiji,
in His peace.
Salama.
Is joy in the Holy Spirit. It's salama.
Hallelujah.
I need to learn a few more words in this gospel.
Amen.
Verse number 22. For he who is called in the Lord, even as a slave in that horrible a condition of degradation that you might be in, he is the Lord's free man.
Yace wanda aka kira shi ga tafarkin ubangiji yana bawa I yantacce ne ga ubangiji kuma wanda aka kira shi yana da bawa ne ga almasihu.
And so likewise, he who is called how free, as a big shot boss maybe, he's still Christ's slave.
Wato idan wanda suke gan kansu sun rika wanda ubangiji ya kira sun zama wato na'ura.
Well, I'm trapped. I'm out of my cage.
Well, they have to tell you about
what the Apostle Paul is saying is it doesn't matter your earthly condition at all.
Well, so I think I'm also and will speak to you, but why can't I get a picture of the one that I work about?
If I'm his slave,
what is that you bow on, honey?
This man owns me.
I'm
free with God. I'm not bound in the bondage of my sin. I'm a free man. I'm not bound by a guilty conscience. I'm forgiven by the blood of Christ. And I don't have to walk around in this world trying to grovel as if he's somebody because he's my king. He's my God, he's my Savior, and he set me free on the inside. It doesn't matter the condition of the body, it's of the heart. That's where a man is free of battle, for real. Show me a man or a woman who obeys God no matter what, I'll show you a free man. He can't be paid off. He can't be coerced. He can't be bought. He can't be moved. He's got one mission, the glory of God. He's a free man. And if I'm Big Olga, I'm still God's slave. Everything I have. No, I don't pay
no.
And you take everything we have and say, okay, God, how shall I use it? It's not a tie. It's 100%. That's the Christian religion. That's the only way a human being can give. If you own all of me. And so whether he's the big boss or the small servant, he is free and he obeys God. They're on the same level with Jesus Christ. Don't you dare esteem me
because I come from America. That means nothing. You don't know who I am until I open the Bible. That's what you esteem. Jesus Christ. And if he's honored, is you with him. That's what this thing's all about. It's about God. It isn't about other people and impressing them. It's about helping them to see Christ. Verse number 23. You were bought at a price, at a great price. Do not become slaves of men.
What that verse is saying is having dignity. And please stop your grovel. Don't grovel. What's your grovel in the spirit of man? Man means nothing. Exaltation comes from the Lord. And so you honor men, you honor your master, you honor your boss, but you never grovel.
Oh, high, oh, high, oh, high, oh, yes, 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 never, never have dignity as a Christian.
No, you serve him faithfully, sir. But your eyes always on Jesus Christ. Because he sees inside of the heart. And he's real. That's where pleasure comes from. It's not from humans. What from him? No groveling, my sister, because you were bought with the great price, the precious blood of God's dear
son.
That's your value to Jesus Christ. He died for you. And I've had to hear a man just like everybody else
has.
But I try to kill it every time it arises. And when you get rid of that, it's amazing how men now fear you.
Ain't that the truth? Instead of preaching scared of what man says, make men fear what God says.
Oh, he'll make it happen too. If you honor him from your heart. Verse number 24 is our last verse. Brethren, let each one remain, here's the key, with God. Here is our title, it remains with God in that state in which he was called. Can you see what the Apostle Paul is actually saying? He's saying that the only thing that's changed that makes you happy, that makes you saved, that makes you useful, that makes you a product of God's free grace is God has come on the inside of you. And you're not just in your same situation, you're in the same situation with the Almighty as your help.
Wato abin da yake sa mu samu daukaka, mu samu yanayin rayuwa da babban da ya yi kyau, ba wai don kowane ba, amma da yadda ka taka da muke da shi daga Yesu Ubangiji yake jira cikin zuciyarmu ne.
And so Paul is not saying, after you come unto Jesus Christ, oh, you're going to get money, or you're going to have health, my sister, or you won't have any cloudy days. No, 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 no. Paul is saying the exact opposite. In the middle of all of that, you've got God now. Be satisfied.
Wato idan bulis bai mana koyarwa cewa idan muka zo wurin Yesu mu samu kudi mu samu dukiya a'a ko kuma a cikin wani hali ko na rashin lafiya ko ga yadda dai bulis bai mana wa'azin nan ba yace mana idan muka zo wajen Yesu zamu samu tabbacin rayuwarmu cikin wannan mala'i da wahaloli da muke fuskanta.
And if you can,
in kuma muka ce a'a,
you've got Jesus Christ in his power. If you need other stuff, it's your unbelief. Amen.
Amen.
Come to Jesus Christ by faith. Put your trust in him. Look to him, not your sin. Trust his power to make you overcome. Love him supremely whether you get married or not. And give your whole life unto Jesus Christ. It's my dear sister here, Adesi. She used to be Big Shot. And some circumstances changed to enable her to hear the gospel. And now she follows me everywhere I go. You've had a lot of money. And a fake gospel. You've got the truth. And sometimes we don't know how we're going to spend our next trip. Which one's better? It's on the inside. Thank you, brother. Amen.
Thank you.
Thank you, sister.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.